Amanyan matan arewa, amanyan matan arewa, amanyan matan arewa.
Wace da hankali ga tarbiyya
wannan shine matakin farkon tarayya
in ka same su lallai ka dauke hanya
na dau hanya ashe kin dau hanya amman dau hanya kowa ya dau hanya
amman dau hanya ashe kin dau hanya
kowa ya dau hanya
gasa an kasa ina san kece zaki
ki na yi farin ciki da jin haka ka bani tabbaci kunya ba zan baka ba insha Allah zan kai gaci
sa'a ta kice mun dau lokaci
zan jaraba a hankali insha Allah da ci gaba masoya ba wani cinanci bungala ina ne
gare kalamai in sun yi karanci walla sani na ne
haka take a fannin soyayya wani dan koyo ne
ka mai koyo wutar ne kan zama jagaba
daga kanka na gane haka ne gashi yau kai ne kan gaba
Remix.